Come stubble my mirth-breathing worker. I'm just in the family of the Zerker. I bought for the price of a flag on the rise. The wind benefits the cavern. You speak of your life. You're willing to lose his lurker. Confuse what you can of the ending and revise your spice of painting. Da na na da 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 da. Cause I snuck on the rack that you didn't quite mask again. It clearly is about to pass the mix and signals. Da. But who can unlearn all the facts that I've learned? I sat in my chairs and my synapses burned. Thought I should talk, couldn't glance to my tongue. Thoughts about a vision is dancing this time. Believe those clear things, slowly undone. And we live on. But no peace or judgment tonight. I plug the receptor up tight. And watch what I say as it flares away all its emotions and colors of the da. But who can unlearn all the facts that I've learned? Sat on the chairs of my synapses burned. Torch-like chocolates last long time. While those visions dance in the sun. Like those heroes, they slowly undone. Can I live on me? Da 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 da